sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 21 ga watan Mayu. Da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Isra'ila da kungiyar Hamas sun amince da tsagaita wuta ba tare da sharadi ba. Shugabannin sojojin ƙasa na Afirka da sojojin Amurka sun gudanar da taro jiya Alhamis da yanar gizo, inda suka tattauna barazanar tsaro a nahiyar. Manyan jami'an diplomasiyya a Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido.
Kanin labaran kenan. Majalisar Dattijan Najeriya na duba yiwuwar yiwa dokar daƙile ta'addanci ta shekara ta 2013 kwaskwarima, da za ta kunshi yiwa wanda ya biya kuɗin fansa ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Sai dai masu kula da lamura na cewa wannan ba wani abu bane illa kitso da kwarkwata da barin jaki a dakitaiki.
Wannan ba wani abu bane, tsaba zalunci ne tsagoransa. Kuma inda a ce za a kama wani daga cikin ƴan uwa ko ƴaƴan ƴan majalisar, da gudu su za su fara kai kuɗin. Kuma wannan ba wani abu bane, gazawa ne daga gwamnati. Gwamnati ta gaza ta kasa.
An tashi zaman kungiyar kwadugo da ministan ma'aikatar tare da kafa kwamitin mutum goma da zai bincike zarge-zargen da ke tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da ma'aikatanta. Za mu ji abin da bangarorin biyu ke cewa. Muna kuma da rahoto kan yarjejeniya da aka tsaida tsakanin gwamnonin Gombe da Adamawa kan zaman lafiya tsakanin wasu kabilu da ke kai ruwa rana. Yau kuma shirin manuniya ya haska fitila ne kan abin da ya janyo yajin aikin ma'aikata a jihar Kaduna.
Yanzu magana nan nake maka, albashin watan hudu mutum 20,000 ma'aikata ba su samu albashi ba. Kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba, raɗe-raɗe yana cikin wanda za a kora ta waki da natsuwa.
Ni na rubuta masa wasiƙa, nace yalla bai gwamna, wana da wana sun mutu, wana da wana sun yi ritaya, amma ka ce sun ci jarabawa. Mamaci yakan iya cin jarabawa ne?
Mu bamu yadda aikin gwamna shine ta dauki kundin kudi din da take da shi ta biya ma'aikata su cinye ba a al'umma komai ba.
Ta kun sakar ta taburzar ta diye ma'aikatan da suka yi zanga-zanga a jihar Kaduna, kuma ta sa ɗaya daga cikin ƴaƴan kungiyar kwadago na ƙasa ya ce ya kamata a tunawa gwamnatin jihar Kaduna cewa
za ku ji abin da suke cewa idan kuka kasance tare da mu. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Israel ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharadi ba tare da kungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe 2 na safiyar yau Juma'a a agogon yankin. Za ta dawo da kwanciyar hankali ga Israel da kuma Gaza. Kungiyar Hamas ta harba rokoki zuwa biranen Isra'ila daga Gaza tun ranar 10 ga watan Mayu, saboda abin da ta kira take haƙƙin da Isra'ila take yi a kan Falistinawa a birnin Kudus. Isra'ila ta mayar da martani da harba manyan bindigogi da kai hare-hare ta sama a kan shugabannin Hamas da kayayyakin kungiyar. Ƙasashen duniya suna ta Allah wadai da matakin Isra'ila, saboda rusa dogayen gine-ginen bene da kai hari sansanonin 'yan gudun hijira da auna sauran wurare, wanda ya yi sanadiyar kashe rayukan farar hula da yawa. Shugabannin sojan ƙasa a Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru 11 suna haɗuwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa, wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki 4, inda ƙungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Major General Andrew M. Rowling, ya ce tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai, kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar. Taken taron na farko da aka yi a Washington a shekarar 2010 shine ginawa da kuma ɗorewar dangantaka mai ƙarfi. Taron na wannan shekara an yi shi ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu, wanda wakilan sama da ƙasashe 40 suka halarta. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diplomasiya Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido, inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa ƙasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai hare-haren ta'addanci kan Amurka ba. A bahasin da suka bayar jiya Alhamis a gaban 'yan majalisa a Washington, jami'an sun yarda da cewa duk da yake babu tabbas akan abin da zai biyo bayan ficewar sojojin Amurka, amma kokarin da ake yi ta bayan fage ya nuna yana aiki. Jakada Zalmi Khalilzad, wakilin Amurka na musamman game da sulhu Afghanistan, ya gaya mambobin karamin kwamitin majalisar wakilai da ke saka ido kan tsaron ƙasa cewa akwai ci gaba, sai dai bai yi ƙarin bayani a zaman wanda ba na sirri ba ne. A wani zaman na daban na sauraron bahasin da aka yi a gaban kwamitin kula da ayyukan sojoji na majalisar dattawa, jami'an tsaron sun ba da tabbaci na ƙashin kansu.
Toma da lakada Ainisa nan gaba Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda majalisar dattawa ke nazarin yiwuwar yi wa dokar rigakafin ta'addanci ta shekara ta 2013 kuskurima da za ta hana biya da karɓar kuɗin fansa. Dokar ta buƙaci yi wa mutumin da ya biya kuɗin fansa da wanda ya karɓa ɗaurin shekaru 15. Sai dai tuni ra'ayoyi suka bambanta dangane da wannan yunkuri, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Dan majalisar dattawa daga jihar Imo ta Gabas, Ezenwa Francis Onyewuchi, shine ya gabatar da kudirin dokar. Dan majalisar ya ce kudirin dokar yana neman gyara dokar ta'addanci na shekara 2013 don haramta biyan kudin fansa ga masu satar mutane. A cewar Sanata Onyewuchi, kudirin na neman maye gurbin sashi na 14 na babban dokar, wanda ya ce duk wanda ya tura kudade, ya biya, ko kuma ya hada baki da wani mai satar mutane, ko kuma dan ta'adda don karɓar duk wani fansa don sakin kowa mutum wanda aka tsare ko aka sace shi, ya aikata babban laifi kuma yana iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan gyara hali na tsawon shekaru 15. To sai dai mai fashin baki a al'amuran zamantakewan ɗan adam, Abubakar Aliyu Umar, ya yi turda wannan ƙudurin doka.
Wannan ba wani abu ne, tsabar zalunci ne tsagoransa, kuma inda a ce za a kama wani daga cikin 'yan uwa ko 'ya'yan majalisar da gudu su za su fara kai kuɗin, ba wai wani abu ne wanda ya dace wannan illa zalunci kawai tsagoransa, kuma da an rena 'yan Najeriya, an rena musu hankali. Yaushe za a ce za a kama dan uwanka yana cikin hawula'i, kana da yadda za ka karɓo shi ka kasa biya don ya fito ya tsira da ransa? Kuma wannan ba wani abu ne, gazawa ne daga gwamnati. Gwamnati ta gaza ta kasa.
Shi ma sanata mai wakiltar Katsina ta tsakiya, injiniya Kabir Abdullahi Barkiya, ya ce wannan ƙudurin doka ce kawai da yake ganin za a iya tika shi da ƙasa a lokacin da za a buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a.
Zan ce ƙudurin doka na ra'ayin shi ne ya kawo, tana yiwuwa saboda haka akwai mutane da yawa wanda suke su ba su da ra'ayin haka. Kamar ni, gaskiya ni bayan da ra'ayin haka. To amma tun da shi ya kawo ƙudurin dokar shi, sanata yana da ƴanci. Saboda haka za a je a kafamal hiyarin wanda ku dukanku za ku zo, a tun daga kafamal hiyarin mutane suka ce ba su yadda ba, shi kenan ta tsaya a nan.
A nashi nazarin, Sanata Ibrahim Abdullahi Dan Baba yana ganin akwai dokoki da yawa da aka gyara a majalisar waɗanda har zuwa yanzu ba a yi wani amfani da su ba.
Ko lokacin da mu muka wurta muka ce cikin watan April za mu yi kaza, cikin watan Ganami za mu yi kaza, wanda shi kaza kaza din ga sun shahi Petroleum Industry Bill, sun shahi Electoral Amendment Bill, dokan zabi, sannan ga wannan Constitutional Amendment Bill. Amma gaskiya ba abin da muka yi hayo, har yanzu ba abin da ya shigo wanda za a ce yaushe ne to ake shirin a yi wannan abin.
Waɗansu suna zargin hauhawar wannan aika-aika kan talauci, siyasa, ƙarancin dokoki da ake da su, rashin aikin yi, haɗin gwiwar wasu ɓata gari cikin jami'an tsaro da kuma son kai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kuna sauraron sashen Hausa ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labarai.
Manzan Amurka na musamman a Yemen ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ta gagaba takunkumi kan jami'an sojan Hutu guda biyu da ke jagorantar farmakin da Iran ta haɗa kai don kwace yankin Marib mai arzikin iskar gas a Yemen. Tim Lendekin ya buƙaci ƙungiyar da take faɗa daga wancan da Saudiya ke wa jagoranci na sama da shekara 6 da su kwantar da hankali kuma su mai da hankali wajen tattaunawa kokarin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya suke yi na tsagaita wuta da ake bukata don kawo ƙarshen yakin, wanda ita ce babban manufar harkokin kasashen waje ta gwamnatin Biden. Ya kuma buƙaci kawancen sojojin da Saudiya ke wa jagoranci da cire duk wani takunkumi kan tashoshin jiragen ruwan Yemen da filayen jiragen sama don sauƙaƙa abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shi ne babban rikicin bil'adama a duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka haɗa yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ya jima ba kamar yadda aka buƙaci a yi a baya ba. Hukumar kula da magunguna ta gwamnatin tarayyar Amurka ta faɗa a ranar Laraba cewa za a iya ajiye rigakafin guda 2 a cikin firinji tsakanin yanayin sanyi maki 2-8 na ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafin, ba kamar yadda a baya aka takaita lokacin ajiyar zuwa kwana 5 ba. Hukumar FDA ta ba da umarnin a ajiye rigakafin na Pfizer a yanayi mai tsananin sanyi har zuwa ƙasa da Celsius 80 a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa na yin amfani da rigakafin a watan Disambar bara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bayan shafa kusan wuni guda da ma'aikatar ƙodago ta tarayya ta yi tana tattaunawa ƙarƙashin jagorancin shugabanta Dr. Chris Ngege domin shawo kan takaddamar da ta ja hankulan ƙasar baki ɗaya tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da ƙungiyar ƙodago ta NLC, an tsaye da yarjejeniyar kafa kwamitin mutum goma da zai tantance zarge-zargen tsakanin ɓangarorin. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
The meeting resolved to consist a 10-man bipartite committee. This 10-man committee will comprise 6 representatives of the state government, 3 officials of the NLC, and they are to engage further with the objective of reverting with a work plan.
Ministan ma'aikatar ƙwadago kenan Dr. Chris Ngege yayin da yake gabatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan shafa sa'o'i da dama a taron da ya kira a fadar gwamnatin kasar Abuja don sulhunta takaddamar da ya kai ga yajin aiki na ma'aikata a jihar ta Kaduna har na tsawon kwanaki 3 wanda ya sanadiyar durƙusar da al'amura ta yau da kullun a jihar. Taron wanda ya samu halartar wakilan jihar ta Kaduna ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ƙananan hukumomi da cigaban al'umma Alhaji Jafaru Ibrahim Sani da shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Waba da mataimakinsa da dai sauransu, ya zo ƙarshe ne bayan rattaba hannu da dukkan ɓangarorin suka yi a yarjejeniyar fahimtar juna.
Mun gaya musu cewa tun 2016 gwamnatin jihar Kaduna ta fito da wani ƙuduri na sabunta da inganta aikin gwamnati wanda shi ne ake amfani da shi. Shi kuma a wannan ƙuduri ɗin akwai gyara yadda tsarin aiki yake da kuma cire waɗanda ake ganin ba su da wani gudunmawa da za su ba da a wurin aiki. To a nan ne shi ne aka ce makafafan motoci na mutum 9 wanda yake muna da 6 'yan ƙodugo suna da guda 2 guda 3. Insha Allah kuma haka aka yi wanda ke za mu je mu kaddamar da shi muka wani.
Jagoran gwamnatin jihar Kaduna kenan Malam Jafaru Sani a yayin zantawa da nayi da shi a ɓangaren ƙungiyar ƙwadago ta NLC kuwa shugabanta Comrade Ayuba Waba cewa yayi.
Dan sa hannu akan yarjejeniyar fahimta. An fahimci juna, za a je a aiwatar da wannan fahimta da aka samu yau kamar yadda ka duba. To fatan mu dai shine wannan ya zama ƙarshe akan irin wannan abubuwa da suka faru. Mun dakatar da yajin aiki, wannan yarjejeniyar da muka sa hannu akai an yi amfani da shi.
Daga yau dai wannan kwamitin zai fara aiki kamar yadda ministan ƙwadago ta Najeriya Dr. Chris Ngige ya bayyana. Ana kuma sa ran za su ba da rahoto nan da ranar Talata mai zuwa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya. Bari mu rufe taskar hotonin namu da yarjejeniya da aka cimma tsakanin gwamnonin jihar Gombe da Adamawa na kawo ƙarshen saɓani da ake samu tsakanin kabilar Waja da ke jihar Gombe da kuma Lunguda da ke jihar Adamawa, wanda ya sa gwamnan jihar Gombe tattaki zuwa Jalingo fadar gwamnatin jihar Adamawa da nufin samun maslaha. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani.
Muhammad Inuwa Yaya, wanda ke zama gwamnan jihar Gombe, shine wanda ya yi jawabi wa manema labarai bayan taron da kuma kira don shawarwari al'umma su kasance sun zama tsuntsiya madaurin ki guda, wanda hakan ake sa zato ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankunan nasu guda biyu.
An samu matsaya cewa dukkan waɗanda suka yi gudun hijira suka koma dafo-dafo da suka zanna wato camp IDP lalle-lalle su koma gidajensu a nan cikin mako guda, tunda mun samu wannan zaman lafiya. Kuma za a ba da dukkan taimako da suke bukata domin su koma ga muhallansu a garuruwansu. Kuma matsaya a wannan mitin ta kai ga daukan mataki na cewa dukkan wata kungiya ta maharba da kuma ɗan sa kai waɗanda suke sintiri da sunan kabilu, cewa lalle-lalle an dakatar da aikinsu har illa masha Allah. Kuma shugabannin waɗannan al'ummu za su ci gaba da neman faɗakarwa da kuma gabatar da shawarwari wa matasa da kuma sauran al'umma, saboda su dauki hankalinsu daga wannan fitintunu kuma fuskanci kalubale na abubuwan rayuwa da su suke damu a halin yanzu.
Aminu Abdullahi mazauni ne a karamar hukumar Goyo, kuma dan kabilar Lunguda ne, yayi mana karin haske akan wannan.
Inda mabiya suka ga cewa ga shugabanni sun mushe gaba, suna neman cewa al'umma ta zauna lafiya. Kaga wannan wata dama ne da su ma mabiyan za su koyi da abin da shugabanni suka yi. Dama kuma ka san an ce sallah dama daga liman yake bashi, saboda haka abinda aka yi abu ne wanda ya dace a kuma lokacin da ya dace.
Alhaji Idi da ke zama wakilin Waja shi kuwa cewa yi irin wannan haɗin kai da waɗannan gwamnoni suka yi lamari ne wanda ya burge su. To kowane kira yake da shi ga Wajawa?
Kiran da nake wa Wajawa su kowane baje su abin da ya faru an shi ranan gini ranan zame. Wannan al'amari da ya faru da mu kuri wani hakuri mu saurari abin da shugabannin nasu gaya mana. Kuma yin maka ina kuka da cewa karshen lamuda don Allah ya taimaka da kada kowa ya dauki doka a hannu.
Taron ya samu halartar masu sarautun gargajiya irin su Hama Bacama da kuma Kwaninin Guriya da wasu masu sarautun gargajiya da suka zo daga jihar Gombe. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna watsa shirye-shirye kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar a kullum za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Yanzu magana nan nake maka albashin watan hudu mutum 20,000 ma'aikata ba samu albashi ba, kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba raɗe-raɗe yana cikin wanda za a kora tuwa ki da natsuwa.
Shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna kenan ke sauke sanwar sanar da duniya saurar da yace an sunkuyar da ma'aikatan jihar Kaduna. Sai dai ɗaya daga cikin magoya bayan gwamnatin jihar Kaduna ya ce almubazzaranci ne gwamnatin ba za ta yi ba.
An baka ajiyan gona wanda yake mutane 10 za su nome gonan akan 10,000. Me zai sa ka dauki mutane akan 100,000 saboda dukiyar ba naka bane?
Wannan kuma bai hana shugaban kungiyar kwadago na kasa kamar Ayuboban da ya jara gamar ma'aikata wajen zuba zanga-zanga a jihar Kaduna ga yawa duniya cewa gwamnatin jihar Kaduna ta rungumurin to da rumbarin baba.
Ni na rubuta masa wasika nace yalla bai gwamna wana da wana su mutu, wana da wana sun yi ritaya, amma kace sun ci jarabawa. Mamaci yakan iya cin jarabawa ne?
Shi kuwa gwamnan jihar Kaduna cewa yake ba haka gwamnati ke aiki ba.
Mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta dauki kundin kudi din da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a al'umma komai ba.
Ta kun sakar ta taburzar ta diye ma'aikatan da suka yi zanga-zanga a jihar Kaduna, kuma ta sa ɗaya daga cikin ƴaƴan kungiyar kwadago na ƙasa ya ce ya kamata a tunawa gwamnan jihar Kaduna cewa
muna ƙara tunasar da shi ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa Keya Teka Gwamna na jihar Kaduna.
Sai da kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisun wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna da ke goya gwamnan jihar Kaduna baya ya ce ya kamata a gane wannan salon siyasa ne kawai kungiyar kwadagon ta sauke a jihar Kaduna.
Ba sun zo neman sulhu ba ne, ba sun zo neman tattaunawa ba ne, a wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar Kaduna.
Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin jerin gwanan miliyoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya. Shiri na 14 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma irin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a bojan haihuwa ta dumin tsira don tsallakewa daga dukkanin damuwa. Damuwar kuma amma dai ta ma'aikatan jihar Kaduna suka ce sun sha zabga a baya kuma suna shirin ganin wata sabuwar zabga ce. Ta sa kungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya rankatakkaf suka hada jam'in Juma'a dan jawo jiki zuwa Kaduna suka ce a gaskiyar magana ba za su lamunci tsarin gwamnatin jihar Kaduna ba. Kuma duk da yake dai an riga an janye wannan yajin aiki tun a ranar Laraba kuma ana ta faman tattaunawa zuwa jiya Alhamis. Shugaban kungiyar kwadago na jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce wajibi a ga duniya tantagariyar tsabar abin da ya faru wanda ya samu aikatan jihar Kaduna suka iza wutar ganin sun ga yawa duniya halin da suke ciki.
Wallahi ba ma'aikaci kaji na ce wallahi tallahi ba ma'aikacin jihar Kaduna da yake da wani natsuwa dan kana zaune kawai za a kirkiro wani shedanci an makala ma an cire ka aiki. Yanzu magana nan nake maka albashin watan hudu mutum 20,000 ma'aikata ba su samu albashi ba kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba raɗe-raɗe yana cikin wanda za a kora tuwa ki da natsuwa. Yanzu dai a ƙasa ita ainihin local government an kori mutum 2,000 a sashin kiwon lafiya a matakin farko an kori mutum 1,700 a sashin universal basic education su bai kenan na malaman makarantar primary an kori ma'aikata 4,000 banda fa wancan 30,000 da wani abu da aka kora a 2017 wanda ba a ba su ake zuba yanzu
cewa suke ba kuɗi ai a ƙasar yanzu kuma ma'aikata kuke cinye
kuɗi ba gaskiya bane. Jihar Kaduna tana samun kusan biliyan 4.8 duk wata daga gwamnatin tarayya sannan tana samun kuɗin shiga tunda ta haɗe da na ƙananan hukumomi da na jiha tana tara su wuri ɗaya tana samun kusan biliyan 4 sannan ai akwai kungiyoyi masu zaman kansu irin su Bill Gates Foundation suna tun kuɗo kuɗi a jihar Kaduna irin su Ecological Fund da gwamnatin tarayya take turo mu gwamnatin jihar Kaduna sannan sun ci bashi a cikin gida sun ci bashi a waje
cewa ake ba ku kai kashi ɗaya cikin al'ummar Kaduna ba ko kuke cinye kuɗi
to muna mu kuma kashi 100 aiki ai su muke talaka muke mu aiki
duk da didimar dindin durkusar da gwamnatin jihar Kaduna ake ganin tsarin gwamnatin jihar Kaduna neman yi musamman dai a bangaren zabge ma'aikata wasu na ganin idan ana so ai adalci dai gwamnatin yana kokari ne na tata da tantance kuɗin da ake turawa ma'aikata alhalin ma'aikatan sun wuce ainihin waɗanda ake bukata su yi aikin haka dai mukaddashin mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Salisu Tankoso ne tabbatarwa da duniya
duk abin da gwamnati take tunani so tabbaka muradin al'ummar jihar Kaduna ba shi yiwa an baka ajiyan gona wanda yake mutane goma za su nemi gonan na akan 10,000 me zai sa ka dauki mutane 100 akan 100 idan aka baka ajiyan shago ka kula da mutum da gurin sana'ar shi mutane uku za su iya kula da shagon na akan 3,000 me zai sa ka dauki mutane 10 akan 10,000 saboda dukiyar ba naka bane
an shashi gwagwagwa da gwagwarmayar gugar juna tun ma kafin kusowar ƴaƴan kungiyar kwadago na ƙasa jihar Kaduna domin fara zanga-zanga da aka fara tun sanyin safiyar litinin ta wannan mako da muke shirin fita sai dai kuma duk da irin sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna dinga bayarwa cewa za ta dakume tawagar Ayuba Oba da duk wanda zai kuso jihar Kaduna da kuma daukan mataki akan su wannan bai hana ƴan kungiyar kwadagon zuba zanga-zangar ba har ma bayan zuba zanga-zangar ta kwanaki biyu kafin shiga ranar 3 da a wannan ne aka janye sabar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a zo za ta sasanta an ji shugaban kungiyar kwadago na tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Oba na ga yawa duniya cewa
kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta 21,000 ya ce wai ba su kware ba amma mun tantance domin a list da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu list wanda suka rasu ni na rubuta masa wasika nace yalla bai gwamna wane da wane sun mutu wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa wani jarabawa ne mamaci yakan iya cin jarabawa ne har yau da nake magana ba mayar da martani akan wannan abu da muka faɗa ba kun tuna kuma abin da yayin shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne sai ya duba wanda suke level 12, 14, 10 shine ya duba sunan su yace ba su ci jarba ba ya sallame su sai ya je da bisa babban ma'aikata dukkan su suna matakin albashi ne 8 har yau magana da nake ga muku temporary ne
duk da zube ban kwariyar zube hujjojin da ake ganin kungiyar kwadago yi akan dalilin da yasa ta danno jihar Kaduna dan zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin game da maganar zabge ma'aikatan da tace a gaskiyar magana abin ya wuce kima da tunani shi fa gwamnatin jihar Kaduna na ganin batun yau ba ya riga ya ga duniya kuma ya kara ya nanata cewa idan ana magana ta gaskiya babu yadda za a yi zaftare kuɗi masu dimbin yawa ya tunkuɗa ma'aikata ya bar al'ummar jihar Kaduna suka fi yawa ba ta da ya jirge musu ayyuka ba
mun yi alƙawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba
za mu cire shi musamman suka cancanta. Shi yasa muka kore yi malaman makaranta 22,000 ba abinda ba a ce mana ba. Ina fadan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta dauki kundin kuɗi dinda take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye shikenan ba a al'umma komai ba. Ma'aikatan gwamnati jika duka na jihar Kaduna nawa ne? Dukkan su ya aka tara su basu kai 100,000 ba. Mutum nawa ke jihar Kaduna? Miliyan 10. Zaka dauki dukiyan jiha ka ba mutum 100,000 miliyan 9,900 su ba a musu komai ba? Ba mu yadda da wannan ba.
To koma dai wacce wacce ja kirikiri da ja injin jirga junan da aka samu tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Kaduna ta karan da aka wayi gari wasu matasa sun tauka taron da aka yi na rana ta biyu inda aka dinga jefe-jefe da goruna da sanduna da duwatsu wanda wannan kuma she tunzuro su daga cikin kungiyar kwadugon da suka zo daga babban birnin tarayya Abuja da suka ce wannan dai kam gaskiya abun kunya ne.
Sunana Comrade Muhammad Usman, president na kungiyar ma'aikata na majalisos Nigeria gaba daya. Wannan abun ya nuna kan cewa ana da governor ne wanda shi dai sunan shi governor ne amma baya da tausayin jama'a. Mutum da zai turo talks zo su yi attacking in peaceful protesters da sanda da dutse da wukake.
Salamatu Aliyu, NLC Women Commission Chairperson and the Vice President of the NLC. Abun kunya ne ai garish idan means mun fi karbin shi. Abun da yasa suke son talauci kenan don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su 200 su ce su je su kashe kashe. Ina yaran ai Rufai
me yiwa kuma kokarin kwakule kwakwar kwakulo yancin ma'aikata a jihar Kaduna ce ta sa wakilin shugaban kungiyar malamai ta kasa NUT ya bayyana a wajen wannan zanga zanga yana ga gwamnatin jihar Kaduna cewa ai shi ma gwamnan ya taba irin wannan zanga zanga a baya.
Muna tuna masa a shekarun da yake neman mulki ya hawo mota irin tamu a Abuja an zagaya an yi rally tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban kasar Najeriya amma yau sai gashi saboda isgilanci yana cewa wai abinda muke yi ba kan ga'ida yake ba ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage mu a gurinmu sunansa Keya Teka gwamna na jihar Kaduna.
Da alamu dai kalamai zafafa na zira zungurun zungurun gwamnan jihar Kaduna a wajen wannan zanga-zanga ba ta yi wa wasu 'yan jam'iyyar APC daɗi ba. Domin kuwa wakilin al'ummar Giwa da birnin Gwari a masaukilan tarayyar Najeriya Honorable Shehu Balaraba ba ƙauye na jam'iyyar APC ya ce a gaskiyar magana 'ya'yan kungiyar kwadugon nan ma ba su nemi sulhu ba.
Wannan abin siyasa ce purely domin jihar Kaduna kaɗai aka rage ma'aikata. Yanda Abdulkadir Nasir ya fito cikin mutuncin gwamna duk ɗan adam ya san ba sun zo neman sulhu ba ne, ba sun zo man tattaunawa ba ne. A wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar Kaduna. To bana tana mu ba mu ce ba za mu zauna da su ba.
To duka kuma iyaka abin da buhun manuniya ya duro a wannan rana kenan. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai sashen Hausa na muryar Amurka dake sammakon samar da saukin sahale mana wajen sauke wannan shiri din ranar Juma'a. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
To sai a tare da ikrama ko mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Israel ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharadi ba tare da kungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe 2 na safiyar yau Juma'a a gogon yankin. Za ta dawo da kwanciyar hankali ga Isra'ila da kuma Gaza. Shugabannin sojan ƙasa a Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru 11 suna haduwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki 4 inda kungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. Manyan jami'an diplomasiya a Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido, inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa ƙasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai hare-haren ta'addanci kan Amurka ba. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Banjo General Andrew M. Rowling ya ce tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai, kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi ta kokarin ci gaba da fuskantar barazanar.
A gaida baban Amal, masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai ku tare mu nan da 1:30 domin jin shirin mu na hatsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyanar ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.